Almajirai da ‘yan mata masu aikatau da yaran da ke garin Ramba a Rariya wani rukuni ne na al’umma da kusan ana iya cewa an manta da shi a wannan zamani na fama da annobar corona. Mafarin shirya wannan taron horo na kungiyar kare haƙƙin yara CONAF Niger don gwadawa likitoci dubarun kula da irin waɗannan yara a ci gaba da ƙarfafa matakan daƙile yaɗuwar ƙwayar cutar ta COVID-19. Malam Ganda Saleh na daga cikin shugabannin wannan kungiya.
Likitoci ne ake ma horo saboda su da kansu su tai su ma waɗansu group wanda ake ce ma role a yi musu horo. Kun san harka COVID akwai waɗansu mutane da amince da su suna yi su so su dauko ciwo a samu kowa kamar su wane ne akwai waɗannan aiki wanda ake ce mission freedom seek kusan kullum suna cikin gidajenmu akwai kuma almajirai suna bara ko ina suna shiga ko ina amma ba kullu shi ba har yanzu akwai yara da suna bistiti wanda ake cema yara fiti su ma ya kamata a kullu su don mu samu mu kawo mu ma namu taimako don ayyaci da wannan mugun ciwo.
Kungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da sha'anin bunƙasa kiwon lafiya Medecin du Monde Reshen ƙasar Belgium ita ce ke ɗauke da ɗawainiyar wannan taro wanda daga bisani mahalartansa ke da alhakin koyar da mambobin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu dubarun da suka koya a yayin wannan zama kuma la'akari da hadarin da likitoci ke fuskanta a wannan lokaci na annoba yasa MDM Belgium kaddamar da wannan shiri da so mu basu horo kamar yadda wakilin kungiyar Abubakar Karaje ya bayyana.
Pourquoi la formation des formateurs, vous êtes en priori la chaîne de transmission du système de santé.
A gobe Laraba 16 ga watan Yuni ake kammala wannan taro da ke daidai da ranar yaran Afirka wacce ta samo asali daga kisan yara bakar fatar da aka bindige a yayin zanga-zangar adawa da wariyar launin fata da ta gudana a 1976 a birnin Soweto na Afirka ta Kudu. Saboda haka shirye wannan taro a wani lokacin da ake tunawa da waɗannan yara yunkuri ne da CONAF Niger da MDM Belgium ke amfani da shi don tunatarwa game da 'yancin yara a fannin kiwon lafiya. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.